Sashen wasu na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, mita 21, sai mita 16, sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauraron abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Juma'a. A bayan kun ji cikakkun labaran duniya, muna tafi da hira ta musamman da gwamna Kashim Shettima na jihar Borno, wanda ya yi bayanin dalilansa na tattarawa ya koma garin Bama da irin abubuwan da za su yi a can da lokutan da yake sa ran jama'a za su iya koma cikin gidajensu. Za mu ji martanin wasu masana tsaro kan kiran da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta shiga tsakani kan batun ɗalibai mata na Chibok waɗanda 'yan Boko Haram suka saci. Makiya a jamhuriyar Nijar kuma sun wani taro na musamman kan matsalolin da suke fuskanta musamman idan suka shiga Najeriya. Sannan muna tafi da filin duniyar Amurka. To amma duka sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A daren jiya kuma kwana uku a zanga-zangar da ake yi a birnin Charlotte da ke jihar Carolina ta Arewa game da boran kashe wani baƙar fata da ba a ga alamar ya bijire umarnin 'yan sanda ba. Ɗaruruwan masu zanga-zangar sun bijire wa dokar ta ɓacin da aka saka ta hana zirga-zirga a garin, ta yadda suka ci gaba da zanga-zangar su kuma hukumomi sun ce ba za su tarwatsa su ba matukar zanga-zangar ta ci gaba da zama ta lumana. Wasu hotunan bidiyo sun bayyana inda suke nuna masu zanga-zangar da sassafe a yau suna ta musabaha tare da Fara'a da wasu daga cikin dakarun National Guard da ke lura da yanayin zanga-zangar. Gwamnan jihar Carolina ta Arewa kuma tsohon magajin garin na Charlotte, Pat McCrory, ya kakaba dokar ta ɓaci a garin tare da cewa 'yan sanda za su damƙe duk wani wanda ya saba dokar. Mutane daga bangarori da dama na jihar sun hallara a wannan zanga-zangar, ciki har da Cheryl Brown, wata 'yan rajin kare rayuwar baƙaƙen fatar Amurka ta Black Lives Matter, wacce ta baro garin Greensboro da ke makwabtaka da birnin don yin mubaya'a ga wannan zanga-zangar da ake ci gaba da gudanarwa har zuwa yau. Har-haren saman jiragen yaƙi a garin Aleppo da ke arewacin Siriya ya ƙara tsananta a yau, Juma'a. Ƙungiyar sa ido game da 'yancin ɗan adam a kan yaƙin Siriya, wato Syrian Observatory for Human Rights a Turance, wacce kuma ke da matsuguni a Birtaniya, ta rawaito cewa aƙalla an harba rokoki 30 daga daren jiya zuwa yau. Haka ma ma'aikatar tsaron fararen hula ta Siriya ta ce ruwan bama-baman ya ɓata wasu gine-ginen ma'aikatarsu. Dakarun Amurka da na leƙen asiri suna ƙalubalantar Rasha game da damar da suke da ita ta daƙile rikicin Siriya, maimakon haka sai ma ba da ci gaba da haifar da masifar ga bil'adama. Wannan zargin ya biyo bayan sanarwar da sojojin Amurka suka yi ne na ƙaddamar da sabon shiri sake kwatar wasu muhimman wurare a garin Aleppo daga hannun 'yan tawaye, wanda haka ya ɓata shirin sa ran samun yarjejeniyar tsagaita wutar da kuma kai agaji ga waɗanda yaƙin na shekaru 5 ya ɗaiɗaita, duk da yadda ake taɓarin wutar ta sama Aleppo, wanda hakan ya durƙusar da maganar tsagaita wuta. Jami'ai sun ce ba wani tabbacin da rashin take da shi akan cewa za su iya nasara akan abokan karawarsu. Labaran duniya kuke sauraro na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama zai hau kujerar naki ranar Juma'a akan dokar da za ta ba da dama ga waɗanda suka tsira da kuma dangin waɗanda suka mutu kusan mutane 300,000 a harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumbar 2001, kai ƙarar gwamnatin ƙasar Saudiyya Arabiya domin neman diya. Obama ya bayyana wannan doka za ta saka Amurkawa da ke ƙasashen waje cikin haɗari a hukumance. Ana tsammanin 'yan majalisa za su ƙetare kujerar naƙin shugaba Obama. Amma sai sun sami ƙuri'u kaso 2-3 na 'yan majalisar Riyadh. Riyadh ta bayyana rashin hannu a cikin wannan aika-aika mafi muni ta ta'addanci a Amurka. Duk da haka mutane 15 cikin 19 da suka jagoranci jiragen fasinjoji 4 don kai hari a birnin New York da Washington 'yan ƙasar Saudiya ne. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ruwaito ganin wata wasiƙa da wasu manyan Amurka suka sanya hannu a kai, cikinsu har da tsohon sakataren tsaron William Cohen da tsohon shugaban hukumar CIA Chief Michael Morrell. da tsohon mai bawa tsohon shugaban Amurka George W. Bush shawara akan harkokin tsaro Stephen Hadley, waɗanda a cikin wasiƙar suka yi gargaɗi akan ɗaukar dokar za ta cutar da ra'ayin gwamnatin Amurka. ‘Yan uwan mamatan da waɗanda suka tsira na ta kamfen ganin tabbatar da wannan doka. Bayan kwashe watanni ana kai komo, gwamnatin haɗin gwiwa ta ƙasar Afghanistan ta rattaba hannu akan ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da wata babban ƙungiyar tsagyaru wacce take ta biyu a ƙasar, wadda ke ƙarƙashin jagorancin wani mai gujewa hukuma kuma mayaƙi da ya yi ƙaurin suna wajen aikata cin zarafin mutane da kuma laifuffukan yaƙi. Ana sa ran wannan yarjejeniya ta taimaka wajen magance matsalolin tsaron ƙasar da yaƙi ya daidaita, da kuma fatan wannan zai baiwa sauran ƙungiyoyin tsagyaru ƙarfin gwiwar ƙulla irin wannan shiri. Wannan ita ce yarjejeniya ta farko cikin shekaru 15 tun da 'yan Taliban suka fara yaƙi a ƙasar. Hanif Admar mai ba da shawara kan harkokin tsaro ne ya rattaba hannu akan yarjejeniyar tare da wakilin Hikmatar Karim Amin. Admar ya yi kira ga Taliban da su zo a zauna da su a teburin sulhu domin yin magana ta gaskiya in dai har suna da ra'ayin hakan, domin kawo ƙarshen faɗace-faɗace da tashi-tashin hankula. Ya ce a shirye muke da mu ba ku irin damar da muka baiwa ƙungiyar Hezbollah Islam. Garibu Rahman Sa'id, ɗaya daga cikin manya-manyan kwamitin ƙungiyar Hezbollah Islam kuma mai magana da yawun ƙungiyar, ya ba da haƙuri ga 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a yayin yaƙin basasar Afghanistan a hirarsa da muryar Amurka ranar Alhamis. Shugaban ƙasar Falastinu Mahmud Abbas ya faɗa wa babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis cewa ci gaba da mamaye yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ke yi ya ruguza kyakkyawan zaton kawo mafita akan ruwa ranar da ke tsakanin ƙasar Yahuda da kuma makotansu ƙasashen Larabawa. Abbas ya ce abinda gwamnatin Isra'ila ke yi na faɗaɗa mazauninsu ya ruguza yiwuwar kawo mafitar da ta rage wa ƙasashen guda biyu na kan iyaka tun shekarar 1967. Firaminista Netanyahu ya yi watsi da maganar Abbas, inda ya ce a shirye suke da a tattauna don samun matsaya. Abu ɗaya da ba zai taɓa yadda ya tattauna a kai ba shi ne samun 'yancin ƙasa ɗaya tilo ta Yahudawa. Netanyahu ya gayyaci Abbas da ya zo ya zauna ya tattauna da 'yan majalisar Isra'ila a Knesset. Shi kuma a madadin haka shi ma zai yi magana kai tsaye da 'yan majalisar Falastinawa. A baya Falastinawa sun yi buruj da irin wannan gayyata ta Netanyahu ya yi musu, inda suka bayyana cewa tsauraran ra'ayinsa kan muhimman abubuwa su suka hana yiwuwar tattaunawar tasu.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga bakin Nazir Ahmad Hausawa. Tumadala, gwamna Kashim Shettima na jihar Borno ya cika alƙawarin da ya ɗauka na tattarawa ya koma garin Bama da zama, duk da cewar mban da sojoji da 'yan gudun hijira babu kowa a cikin wannan gari. A lokacin da ya bayyana aniyar komawarsa garin na Bama, na tambaye shi ko me yake jin zai iya cimmawa idan ya koma Bama da zama.
Kaga abin da ke tafe, kaga musamman ma ban da gini, kaga tun wannan matsalolin kuɗin nan su shigo, mun yi tanadi ta kayan aiki, mun yi tanadi ta kayan noma, mun yi tanadi ta injin na buga blok, muna da su kusan 600. Kuma Allah ya sa gashi na a cikin watanni biyu nan da suka wuce Dangote Foundation sun tallafa mana da biliyon 2. Da fari mun ce ku ba mu kayan aiki na biliyon 1, alhamdulillahi siminti zalla ma sun kawo mana turok-turok na siminti kusan turok 276. Kaga dai insha Allahu wannan simintin kaɗai da injinan mu na blok da kwano, katako kan za mu saya, shi babu mai tsada ba ne. Insha Allahu, in Allah ya yarda, duk abin da muke da shi za mu saka a ciki, mu ga cewa mun gina mutane mu masu guni sun koma garuruwansu.
Kamar bayan shi Dangote, akwai wasu waɗanda suke taimaka muku yanzu wajen wannan aiki na sake gina garuruwan nan?
A iyakan sanina, babu wanda sun tallafa mana illa Dangote. Bayan Dangote, gwamnatin Lagos ta ba mu miliyon 50 kusan wata 6 da suka wuce. Gwamnatin jihar Kano sun ba mu miliyon 20. Gwamnatin jihar Kaduna ta ba mu miliyon 5. Gwamnatin jihar Osun ta ba mu miliyon 10. Bugu da kari, gwamnatin jihar Edo ta ba mu miliyon 20. Da kuma Adamawa a zamanin Murtala Nyako su ma sun ba mu miliyon 20. Gwamnatin tarayya a zamanin Goodluck Ebele Jonathan sun ba mu miliyan 200 a lokacin suka ba Yobe miliyan 150 da Adamawa miliyan 150 ta fannin abinci gwamnatin Gombe sun taimaka gwamnatin Sokoto sun tallafa gwamnatin Kebbi sun taimaka mana da kuma gwamnatin Taraba sun taimaka amma babban taimakon insha Allah kuma muna fata nan da ba da direwa za mu samu daga gwamnatin tarayya akwai Buhari plan for the North East akwai presidential committee for the North East initiative wanda mun yi imani za su yi rawan gani sai yanzu haka victim support fund sun ba mu miliyan 250 an gyara asibitoci da police barrack da police station a can garin Dikwa kuma wannan kaɗan ne da cikin abin da insha Allah taimakon da zai zo gare mu
wani lokaci ne kake jin cewa mutane za su fara koma garuruwansu a cikin waɗannan wurare
kaga a cikin a sati mai zuwa mutanen Mafa da Kwanduga da Dikwa za su koma garuruwansu insha Allah a sati mai zuwa amma kamar Bama za su yi hakuri da mu at least zai dauki wata shida zuwa tara kamar Damasak gaskiya zai dauki lokaci shi ma amma niyan mu shine nan da watan Mayu 29 ga watan Mayu na shekara mai zuwa in Allah ya yarda muna so duk mutanen mu su koma garuruwansu in Allah ya yarda mai da zabi ya harbeno a Najeriya ya harbeno mai da rigarin shehu mai da rigarin ya harbeno ya Allah ka rage ya harbeno
gwamna kashin Shitima na jihar Borno kenan to a bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kira ga majalisar ɗinkin duniya kan ta shiga tsakani game da batun nemo hanyar ceto ƴan matan Chibok masana harkar tsaro da dama sun yi sharhi
Malam Salihu Ke Usman wani masani harkar tsaro a Najeriya na ku ganin dole ne ma a sasanta
ba a iya gama yaƙi da bakin bindiga gaskiyan al'amarin kenan duk lokacin da akwai yakin tsakanin ƙungiyoyi guda biyu ko cikin gida ko daga waje ba za a iya a ce an kashe duk ƴan tawayen ba ko ƴan tawayen ba za su ce duk sun kashe ƙasan gaba ɗaya sun mallake ta ba dole ne in har an ci galba ana so a tabbatar da zaman lafiya dole ne a sasanta
shi ma wani masani a haka tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wasi na mai kora ra'ayin cewa
to matsayar tana da aminci sosai tana da kuma karfi sosai kuma tana da alfahari sosai dalilai da na faɗa dalilin da yasa na faɗa waɗannan abu guda uku ko ita ce na farin farko yau Najeriya ta ɗauki yadda da wannan ne a bisa ga roƙo da su ɗan tashin-tashina suka yi akan cewa suna so a tattauna Najeriya ta yadda ne ta yi wannan sabili da ta riga ta san ta kakkaɓo duk wani bakin daula da waɗancan da suka kama suka ce sun ba tunda wannan shugaba ƙasa ya zo babu dala guda ɗaya da ya rage a hannunsu wanda ya rage a hannunsu kuma an karɓa tunda wannan shugaban ƙasa ya zo ba ma ba man da da suka fara harbawa watanni biyu uku ne yana nan wannan yana ɗaya daga cikin makaman da suka tara da kuma waɗanda suka bar mulki suka tara musu waɗannan kuɗi da za su yi wannan shi suka yi ta yi amma wannan ɗan taliki sai da ya tabbata ya kakkaɓo su yau an waye gari za a yi sallan juma'a lafiya za a je mu jami'uran lahadi lafiya garuru kama da da aka bari yanzu mutane suna ta komawa wadda aka kona ana ta gine-gine a gurin kaga ba zancen ƙaran bom kaga ba zancen daula to kaga ashe Najeriya din wannan abu ne bisa ƙarfi da adalci da kuma ta riga ta san ta ci yaki saura kalilan menene kalilan a kwaso ƴan matan Chibok a kuma karɓo sauran waɗansu mutane da aka shiga da su kusurwa na kangaramin daji aka ajiye su
a yayin da ganawa da shugabannin biyu suka yi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Ban Ki-moon ya kuma yaba Buhari ne kan nasarar da aka samu a yaki da Boko Haram to amma kuma ya gargaɗi ne ma da ake ringa kiyaye haƙƙin ɗan adam Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya ƙasar mu ce mu yi
da yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata
Tawagai da Ibrahimu, makiyaya a jamhuriyar Nijar sun yi wani taro a Yamai babban birnin ƙasar musamman domin neman hanyoyin warware irin fitinun da suke fuskanta idan suka shiga Najeriya da dabbobinsu. Ga Sulaiman Muni Barma.
Kawancan ƙungiyoyin Koret wanda aka kafa a garin Kaduna a shekarar 2004 wanne kuma Janar Muhammadu Buhari ke jagoranta domin samar da walwala ga makiyayan gargajiyar nafiyar Afirka reshen Sada ke Nijar shine ya shirya wannan taro da ya samu halartar wakilan makiyayan gargajiya daga yankunan wannan ƙasa don tantauna walalun da makiyayan dabbobi ke huskanta bayan sun ketara Najeriya kasar da a yau matsalar tsaro da satar dabbobi suka zama ruwan dare sai kuma rashin samun ingantattun matakan kare lafiyar basashe da ke barazana ga ci gaban kiwo inji Aliman Wannagali sakataren hulɗa da jama'a a kungiyar Correct Niger
da shekara uku akwai da yawa wanda sun wasa zuwa ma Najeriya saboda akwai rashin kula da lafiyar dabbobi na biyu satar dabbobi kun san abun haraka Boko Haram yanzu duk kasar ta zama bandi ne wanda suna da bindigar su sai su zo su kwashe maka dabbobin duka sai su tai to wannan masala ce babba to wata masala ita ce lalle suke samu da yan uwansu wanda suke iskewa can bisa kan ya za a yi a bayruwa ya za a yi a kiwo mu nan inda mana ta kare wurin da za a samu ciyawa lalle mai kyau kuma danye sai Najeriya saboda kasa gusumce kenan makiyayan namu da sun kare da mana ta su anan sai su tai Najeriya basa komawa wata ran sai sun ga lokacin ruwa ya kusa sa'annan kuma sai su komo Niger kenan in sun bar tahiya lalle kiwon nasu ya gurgunce saboda wanda suke tahiya sun yi wanda suke kiwo a cikin kasar Niger
ministan bunƙasa kiwon dabbobi Muhammad Busha ya bayyana cewa gwamnatin Niger da haɗin gwiwar takwarorinta na kasashen Afirka ta yamma za su ci gaba da ƙara tsaurara matakai domin tunkarar matsalolin da ke haddasa cigas wa fannin kiwo
akwai luwa wanda cike integration mutumina iya yi tahi ko ina babu problem sai goda takardin shi kamar dai shi ma dan kasa ne yi aikin shi ko ina wannan da ja hukuma ta yi shi ta imuwa da ta sidiyawo wadan su mutane ba su gane ba Nigerian kana iya ka tahi Burkina ko Mali ko Cote d'Ivoire yi aikin ka ya kamata a yawayar da kai a gara wannan musulmi tsakanin kasashe inda makiyaya suke zuwa sari na lahiya na dabbobi ko ina ake tahiya in wannan dabbobi sun samu rashin lahiya ya kamata Minister de l'élevage de partenaire kin shi zasu mutum magani
kiwo na matsayin ɗaya daga cikin muhimman rassa biyu da ke samar da kudaden shiga ga tattalin arzikin ƙasar Nijar ta hanyar fitar da dabbobi da fatoci da nama zuwa ƙasashen waje dalilin da yasa hukumomin ƙasar ke bayar da kula ta musamman a gare shi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
Tawagai da Sulaiman Muni Barma masu sauraro ga Muhammad Lalo ya shigo da shirin duniyar Amurka.
Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Muhammad Lalo. Bayan da hukumomi suka cafke Ahmad Khan Rahami, wato mutumin da ake zargi da kitsa harin da aka kai birnin New York a ƙarshen makon da ya gabata, hukumomin birnin sun ba da tabbacin cewa za a ci gaba da ayyukan binciken samar da cikakken tsaro a birnin. Da ƙarshen makon da ya gabata har zuwa ranar Litinin, mazauna birnin New York sun waye gari da sanarwar neman Ahmad Khan Rahami ruwa a jallo, wanda ke da shekaru 28, wanda kuma shi ake zargi da hannu a ranar da aka kai a New York da New Jersey. Waɗanda suka raunata mutane 29. Sawai kaɗan ne kuma aka cafke Rahami bayan wata musayuta da suka yi da 'yan sanda inda aka ji mai rauni. Yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan Rahami, wani batu kuma da ke jan hankulan mutane shine yadda aka jefa al'ummar birnin New York cikin fargaba, musamman ta rashin cikakken tsaro. Lamarin da ya sa kuma bincike ta FBI da masu ruwa da tsaki a harkar tsaron suka gudanar da wani taron manema labarai a wannan makon, inda suka bada tabbacin samar da cikakken tsaro a birnin na New York. Abokin aikina Ladan Ibrahim Ayawa ya halarci wajen taron na manema labarai ga kuma rahoton da ya hada mana a wannan lokacin.
Ana kwana ɗaya ne kafin a buɗe taron Majalisar Ɗinkin Duniya zagaye na 71, Karam Segabom ya tashi a birnin New York inda za a gudanar da wannan taron. Sai dai ba a wurin taron ne wannan lamari ya faru ba, kuma yanzu haka an yi nasarar kame wanda ake tuhuma da aikata wannan ɗanyen aiki. Yayin da mutane da suka jikkata game da wannan harin bom ɗin, wasu har sun fara murmurewa shi ma wanda ake tuhuma da aikata wannan aika-aikai yanzu haka yana asibiti. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato FBI, da sauran masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na birnin na New York su ne suka yi wa manemar labarai ƙarin haske kan wannan tashin bom ɗin. Sun bayyana abin da suka yi da kuma wanda suke yi domin tantance dalilin aikata wannan aika-aikan. Kana sun ce za su gano wanda duke da nasaba da wannan tashin bom ɗin, shi ma magajin garin birnin New York Bill Blasio na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron. Komi na hannun rundunar 'yan sanda waɗanda ke ci gaba da bincike, kuma za mu ci gaba da haɗa hannu da su domin kare birnin New York daga hannun 'yan ta'adda. Shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin New York James O'Neilly ya ce ba za su yi ƙasa a guje ba wajen wannan binciken. Jama'a na da rawar da ya kamata su taka wajen samar da tsaro. Ɗaya daga cikin hanyoyin ku shine da zaran kaga abin da baka amince da shi ba, ko kake tuhumar barazana ce ga al'umma, to kamata yi ka gaggauta sanar da jami'an tsaro. Amma dai suna nan suna binciken wanda aka kama din.
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa. To wannan lamari dai yana faruwa ne yayin da ake taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, inda shugabannin ƙasashe 195 suke taro a wannan makon. Hukumomin birnin sun ce an baza 'yan sanda da jami'an tsaro na musamman har 1,000 a ko'ina. A lokacin haɗa wannan rahoto a duk faɗin manyan wuraren ababen hawa, babu abin da mutum zai gani sai 'yan sanda ɗauke da makamai da karnuka da ke sansana kayayyaki domin neman abin fashewa. Wannan unguwar su Rahami ya nuna kaɗuwarsa a lokacin da ya samu wannan labarin.
Yakan raba abinci kyauta, mutum ne mai kirki kuma da tsatsi. Abin ya kaɗa na matuƙa da na ji abin da ke faruwa.
Mutane da dama sun dasa alamar tambaya dangane da yadda Rahami ya haɗa wannan bom ɗin, ciki har da tsohon shugaban rundunar 'yan sandan New York Raymond Kelly.
Where did he get these materials? Where did he build the bomb?
Ina ya samu kayayyakin haɗa bom ɗin? A ina ya haɗa bom ɗin? Na samu labarin cewa an ga wayoyi a gidansa. Waɗannan su ne tambayoyin da masu bincike ya kamata su fara yi mai da zaran ya bada haɗin kai. Idan kuma ya ƙi magana, sai a tambayi 'yan uwansa da abokan hulɗarsa.
To hukumar bincike ta FBI ranar Laraba ta ce ya siyo wasu kayayyakin ne ta kafar saye da sayarwa ta eBay, ciki har da wani sinadarin ruwan acid da kuma wata wayar da ya siyo a wani kanti mai nisan mita 500 daga gidansa. Bayanai dai sun nuna cewa Rahami ya sha yin tafiya zuwa Afghanistan.
If he has made frequent trips to Afghanistan, then
idan har ya yi tafiye-tafiye zuwa Afghanistan, ya zama dole masu bincike musamman hukumar FBI su gano wanda ya kaiwa ziyara kuma menene makasudin ziyarar da ya kai.
An dai haifi Rahami ne a ƙasar Afghanistan, an kuma zo da shi Amurka ne tun yana shekaru 7, inda daga baya ya zama ɗan ƙasa. Mahaifinsa ya ce ya taɓa kai shi ƙara wajen hukumar ta FBI bayan da ya lura ɗabi'unsa suna kama da na masu tsaron ra'ayi. To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiƙon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Raymond Tello da Ladan Ibrahim Ayawa da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Muhammad Dalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Ta gaida Mahmuda kada shafa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC a halin yanzu ga wasu daga cikin rayuwar da kuka aika mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Garba na Halikan ba wanda yace ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da sauran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya su taimaka wa wata yarinya a jihar Sokoto wanda wani dan kasuwa yayi mata ciki amma ya kyamun cewa cikin nasa ne. Da fata za a bi mu wannan karamar yarinya haƙƙinta. Sai kuma su ka hadin gwiwa daga Bilyamin Rabi'u da Garba na Halikan ba wanda ke cewa VOA Hausa da Allah ku gaya gwamnatin Buhari ya kamata ta gaggauta korar gwamnatin babban bankin Najeriya domin ya nuna gazawar sa akan maido da darajar kudin kasar mu Najeriya. Wanda hakan ya jefa al'ummar ƙasa cikin wahalar rayuwa. Shi kuma Sani Muhammad Chindu daga unguwar Karufin Madaki a Bauchin Tarayya Najeriya cewaye maida hankali wajen inganta tafkin Chadi wanda Najeriya da Niger ke shirin yi. Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Hakika ko shakka babu hasashen da wasu manya da ƙananan masana suka yi na cewa nan da shekarar ta 2019 marubuta a shafukan sada zumunta da ƴan gwagwarmaya za su cika gidan yarin Najeriya. Wanda a fili take abin da ke faruwa a jihar Katsina da Bauchi. Da fatar Allah ka yi mana maganin in jari hujja amin. Sako daga Muhammad Binaci daga unguwar magajin garin Sokoto. Sai kuma sakon Malam Hussein Dango ta karasuwa daga jihar Yobe wanda yace assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Dan Allah ku bani dama ne tsokaci akan kamu da gwamnatin jihar Katsina ta yi wa sakataren kungiyar murya talaka ta kasa wato Comrade Bashir Dauda akan fadin gaskiya da yayi. Dan haka mu masu amfani da media muna Allah wadai da wannan kamu da aka yi masa. Da ƙarshe sai sakon Lawal Sani na Kawu Daura wanda yace assalamu alaikum murya Amurka. Muna goyon bayan majalisar dokokin tattalin arzikin Najeriya dangane da kin amincewa a sai da kaddarorin gwamnati akan manufar farfado da tattalin arzikin ƙasa domin sai da kaddarorin gwamnati ba ci gaba bane.
To ma da lakada a shafa da curana tare da sashen Hausa na murya Amurka kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni yanzu ga nazarin ya komo zai karanta mana labaran duniya amma kuma a takaice.
A daren jiya ne aka ɗebi kwana uku a zanga-zangar da ake yi a birnin Charlotte da ke jihar Carolina ta Arewa game da boran kashe wani bakar fata da ba a ga alamar ya bi jirewa umarnin 'yan sanda ba. Daruruwan masu zanga-zangar sun bi jirewa dokar ta ɓacin da aka saka ta hana zirga-zirga a garin ta yadda suka ci gaba da zanga-zangar su kuma hukumomi sun ce ba za su tarwatsa su ba matuƙar zanga-zangar ba ta ci gaba da zama ta lumana. Har-haren saman jiragen yaƙi a garin Aleppo da ke arewacin Siriya ya ƙara tsananta a yau Juma'a. Ƙungiyar sa ido game da 'yancin ɗan adam akan yaƙin Siriya wato Syrian Observatory for Human Rights a turanci wacce kuma ke da matsuguni a Birtaniya ta rawaito cewa akalla an harba rokoki 30 daga daren jiya zuwa yau. Haka ma ma'aikatar tsaron fararen hula ta Siriya ta ce ruwan bama-baman ya ɓata masu gine-ginen ma'aikatarsu. Shugaban Amurka Barack Obama zai hau kujerar naki ranar Juma'a akan dokar da za ta ba da dama ga waɗanda suka tsira da kuma dangin waɗanda suka mutu kusan mutane 3,000 a harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumbar 2001 kai ƙarar gwamnatin ƙasar Saudi Arabia domin neman diya. Obama ya bayyana wannan doka za ta saka Amurkawa da ke ƙasashen waje cikin haɗari a hukumance. Ana tsammani 'yan majalisa za su ƙetare kujerar nakin da shugaba Obama ya hau.
A gaida Naziru, masu sauraro da takardattun labarin da muka zo ga ƙarshen shirin wannan lokaci sai can da misalin ƙarfe 9:30 na dare idan Allah kai mu za mu sake komowa da wasu shirye-shiryen ta rediyo inda a yau za mu so mu ji ta bakin ku kan duk wani abin da ke ci muku to a ƙwarya. Kada kuma a shafa da cewar ana iya ci gaba da sauraron mu ko dare ko rana a kan dandalin voa.com. A halin yanzu za mu koma gefe ga Halima Jamrau da Maryam Bugaje da kuma Usman Kabara za su shigo domin su gabatar mana da shirin nan na yau da gobe.